Sabon ministan aikin noma na Najeriya Sabo na Nono ya ce jamhuriyar Nijar ta fi Najeriya mallakar ingantaccen irin shuka, duk da yadda Nijar ɗin ke da yankin hamada mai faɗi. Na Nono wanda ya shiga ofis ba da ɓata lokaci ba bayan rantsar da shi, na magana ne a taron hukumar bunƙasa ingantaccen iri ta Najeriya.
If you look very carefully, even Nijar, our closest neighbor, Cote d'Ivoire, almost all these francophone countries, they have better quality seeds than us.
Ka ɗau misalin Nijar, Cote d'Ivoire da yawancin sauran ƙasashe renon Faransa sun fi Najeriya samar da iri mai inganci. Ministan ya nuna damuwa cewa ga dai hukumomin bincike da masana kan lamuran noma, amma labari kawai ake yi, ba samar da iri mai inganci da zai nausa noma gaba ba, kamar yadda India ta yi nasarar zama mai nomawa da fitar da alkama ƙasashen ƙetare. Kazalika Nonono ya nuna yadda ba a mai da hankali kan wani itace mai albarkar gaske, wato icen gawo, wanda baya ga samar da taki yakan taimaka wajen yaƙi da hamada.
In Nijar, even if you are as a was prime minister, you cannot touch gawo without permission.
A Nijar, ko kai dan prime minister ne baka yi saka sare icen gawo ba, amma gashi yan Nijar suna shigowa Najeriya suna kada icen. Bayanan ministan da alamu sun sa membobin hukumar kula da irin tsumewa, don suna ganin Najeriya na kan gaba da kasashen da ministan ya ambata a bangaren samar da iri mai inganci. Daya daga cikin membobin kula da hukumar, Ibrahim Musa, ya ce in ana maganar Najeriya wajen iri ko noma, ba za a ɗauko misalin wata ƙasar makwabta ba.
Yanzu tun daga Sokoto har zuwa Rivers, tun daga Lagos har zuwa Maiduguri, daga kasashen waje ake shigowa da amfanin gona, kuma shugaban ƙasa ya ce duk wani abu wanda ya shafi amfanin gona da muke da shi a Najeriya, ainihin tallafin da gwamnatin tarayya take bayarwa a kai ta janye. In ka haɗa wannan maganar da kuma kwamitin wadata ƙasa da abinci da shugaban ƙasa shine shugabanta, gwamnan Kebbi shine mataimaki, dubban biliyoyi da gwamnatin tarayya ta ɗauka ta zuba a jihar Kebbi, dubban biliyoyi da gwamnatin tarayya ta ɗauka ta zuba a Anko Baruwa, sama da manoma mutum 300,000 suna amfana, ka ce an yi magana babu iri a Najeriya. Wato wannan kuɗin tun daga farkon hawar wannan gwamnati daga 2015 zuwa yanzu, wato zubar da kuɗin ake yi, aikin noma baya farfaɗuwa, sai yanzu za a farfaɗo da shi, sai yanzu za a samu irin da za a shuka. Duk mutanen Najeriya mutum kusan miliyan 200 da wani abu ƙasa suke ci, ba abincin da muka shuka muke ci ba, tunda an rufe boda, an hana shigowa da shinkafa, an hana shigowa da abubuwa da dama, kuma yanzu muna yi, muna ci, muna rayuwa, ko baka cin abinci sau uku a rana. A ina aka samu wannan abincin? Da ƙasashen waje aka fito da shi, da masarar da muke ci, da dawar da muke ci, da waken da muke ci.
Gabanin Najeriya ta gano fetur, ƙasar na dogara ne kan noma da kiwo, amma yanzu ba a ma samun ga maciji tsakanin manoma da makiyaya. Nasiru Adamu, Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.